Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dokokin Najeriya na bincike kan zargin sayarwa da China danyen mai hannu dala biliyan 2.4 ba bisa ka'ida ba. A wani yankuri da hukumomi suka ce suna yi don dakile satar man biliyoyin daloli da ake yi a duk shekara a Najeriya. Kwamitin Majalisar Wakilan Kasar da ke yaki da matsalar satar mai ya koma zamansa kan wannan madakarar satar man wacce ta faru a shekarar 2015. Inda aka sayarwa da China ganga miliyan 48 na danyen mai. A watan Yulin shekarar 2020 ne wani mai kwarmata bayanai ya fallasa wannan badakala, inda ya zargin cewa an ajiye danyen man ne a wasu depo-depo mallakin China, inda daga baya kamfanin man fetur na Nigeria NNPC Limited ya sayar da man ga China. Kamfanin na NNPC ya musanta wannan zargi, inda ya kwatanta lamarin a matsayin wanda ba shi da tushe balle makama, yayin da hukumomin China suka ki cewa ofan. Jack Tashera, mutumin da ake zargi da alhakin kwarmata wasu dimbin takardun sirri mallakin gwamnatin Amurka, ya bayyana gaban kotu a karon farko a ranar Juma'a, inda aka tuhume shi da laifin leken asiri. Hukumomi sun ce a ranar Alhamis hukumar hukunta manyan laifuka ta FBI ta kama Tashera mai shekaru 21, wanda mamba ne a rundunar dakarun sama ta musamman da ake kira National Garrison jihar Massachusetts. Yayin da ya bayyana gaban alkali a Boston, babban birnin jihar ta Massachusetts, Tashera ya kiyamsa aikata laifi ko akasin haka. Ofishin babban lauyan gwamnatin Amurka ya ce za a ci gaba da tsare matashin har sai ranar Laraba da zai sake bayyana a gaban kotu. Ana tuhumar Tashera da laifuka biyu. Na farko, mallaka da yada labaran da bashi da hurumi yayin hakan. Sai kuma kwasar bayanan sirri ba tare da an bashi izini ba. Kotun kolin Amurka ta bada umarnin a ci gaba da amfani da wani maganin zubar da juna biyu nan da zuwa mako mai zuwa, kafin ta kammala yin nazari kan wasu hukunce-hukunce biyu masu karo da juna da wasu manyan kotunan kasar suka bayar kan amfani da maganin ko akasin hakan. Wannan matsaya na nufin za a iya ci gaba da amfani da maganin mifepristone a jihohin da doka ba ta hana zubar da ciki a Amurka ba. Umarnin kotun kolin wanda aka bayar a ranar Juma'a hari layo na nufin ya jingine hukuncin da wata kotu ta yanke, wanda zai yi matukar wuya mutane su samu kaiwa ga maganin a wasu jihohi wanda kan ba mata damar zubar da juna biyu. An dai buƙaci alƙalan kotun kolin da su fayyace wani hukunci za a ɗauka tsakanin wanda wata kotun jihar Texas ta yanke a ranar 7 ga watan Afrilu, wanda ya haramta yin amfani da maganin, da kuma wani hukunci da wata kotu ta yanke na daban a ranar Laraba, wanda ya bayyana akasin haka. Gwamnatin Biden da kamfanin Danko mai hada magunguna a New York ne suka nemi kotun kolin ta shiga tsakani kan wannan takaddama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kundin tsarin mulkin kasar Faransa ta amince da wasu fannonin sauye-sauye da shugaba Emmanuel Macron ya samar ga fannin fashion din kasar, matakin da ya bashi damar aiwatar da canjin nan mai cike da takaddama wanda ya haifar da zanga-zanga da yaje-yajen aiki a cikin watannin da suka gabata. Majalisar kotun mai mambobi tara ta amince da sashin ne mai cike da takaddama na mai da shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64, wanda ta ce yana bisa tsarin doka. Sai dai kotun ta yi watsi da wasu sassa shida da suka hada da batun tilastawa kamfanoni su rika wallafa adadin mutanen da suka dauka aiki da shekarunsu suka haura 55, da kuma batun samar da sabon kontiragi ga tsaffin ma'aikata. Wannan hukunci da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta Faransa ta yanke nasara ce ga shugaba Macron mai shekaru 45, amma masu fashin baki sun ce matakin ya zo da nasa matsalolin da suka hada da munanan zanga-zanga wadanda suka sa mutane da dama suka jikkata.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya ibada
alhamdulillah ga ina
tana gangarawa
mallaka
kwanaki na gangarawa
eh wato sabon mako war haka dai
eh
sabon mako war haka dai mun cika ji na sallah mun gama
ina nan dai shirin gaba na ko ko bana za ta fi ba da kyau
kwarai kuwa dai dan Allah
la zon ga ko bana za ta fi ba da kyau
insha Allah haka zai faru
to Allah ne da bada kuma Allah bada ladan ibada
amin subha amin
to bari mu kara baba Mika gai so fata alheri da taya murna ga kanan mu Yusuf wato kanan abokiyar aikinmu Zainab Babaji da amaryarki da aka daura aure makon da ya wuce wannan makon ma za a ce dan ranar Litinin ne aka yi
aure haka
yawa Isa Monday ce na ranar Litinin aka yi to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare don Allah kuma ya sa duka yan uwa da abokan arziki da suka halarci wannan aure da aka yi a Bauchi sun isa gida lafiya
amin to sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga Alhaji Bello Idi wanda sarkin Kano mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya nada shi kai gama na Kano to Allah ya taya riko Allah ba kai gama lafiya da wuyar daukan wannan nauyi da Allah ya dora masa to sai kuma ta'aziyya zuwa ga al'umman unguwar Yalwa a birnin Kumasi kenan na rasuwar Malam Abdul Muttalib da aka fi sani da Alambol da kuma wato Abubakar Muntari Abu dan Mazara kenan wanda Allah ya musu rasuwa a cikin wannan mako to Allah ya ji kansu duka ya gafarta musu ya ji kan saura magabata kuma duka baki daya
to amin summa amin bari kuma mu baba mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci daga waɗannan masu sauraron mu a yau da kullum da suka aika mana da wannan sako ta wannan hanyar sadarwa ta wayar salula ta WhatsApp. Wannan sako ya fito daga Abubakar Salisu Arkime Potescom a jihar Yobe da ya ce assalamu alaikum sashen Hausa, ina so ku mika min gaisuwar fata alheri zuwa ga baba Yakub Makeri da to dabba ka ta fito baba da babban Haruna Bajoga sai Sani Muhammad Chindo da baba Gana Alhaji Nuciya Watakal sai babawo Mato mai aduwa da comrade Buhari Yahaya Nguru sai kawu mai Dugu Nguru ko ma Dugu ne ake so a ce ko mai Dugun ne haka ne dai to sai Ahmadu Abacha Matina da Alhaji Burad Dada da kawu mai ruwa Bajoga sai Bakura Forever mai kayan miya Nguru da Zaidu Bala kofar sabuwa Birnin Kebbi da Yahaya Dano Azare sai Isa Lawal Girgida Audu Shatima Matina da Umar baban yaya sabon gida sai Ashiru Usman sabuwar gwaram da Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da daukacin al'ummar garin Fataskun baki daya sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Usman dan Fulani mararrabar Yawuri jihar Kebbi da ya ce dubun gaisuwa ga duka ma'aikatan sashen Hausa bayan haka yana so a isa mashi da gaisuwarsa zuwa ga abokansa kamar Abubakar mai faci mararrabar Yawuri da Ibrahim SG Kusfa Zaria da Ibrahim Sakisu dan Kaduna sai Abdulkadir Aliyu mai riga da Aliko Auta Yalwa Barkin Ladi sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri da Murtala SG Marita da Usman Abdullahi Gambaki sai Injiniya Isa Sadan Bakaniken Waya da Mantari Manajan Tsuntsaye sai Lawan Bin Hambali MK Dan Silva da Abubakar Salisu Gozaki sai Tasi Ismaila Zita Gozaki da Sani mai lengi-lengi Yawuri da Alhaji Usman Gulma bakin kasuwar Yawuri sai kuma Yawale Sani ta kai Allah ya sa haka ne Yawale nan da Yunusa Tanko ba ni in baka da fatar an tashi lafiya
to sai kuma wannan sako da ya fito daga Sani mai lengi-lengi Yawuri yace da Allah ku mika min sakon gaisuwa na zuwa ga Bashir dai ina ka gisau da Musa na Cali Mahanji da Gali Sirajo Faki da malam mai zanin hula gululo sai kuma babu Haruna Bajoga da Salisu mai shinkafa song da Lawayin Sha Isaka Katsina da injiniya Samaila Zadda da Usman Dan Fulani mararraban Yawuri da Aliko Auta Kafinta Yalwa yace ina gaida Aliyu Muhammad Dan Fulani maradawa da Ado Salati goma ga Annabi da matansa Jamila da Fatimatu da baba Gana BGFHA Kabuwa Abuja da Alhaji Abbas Baffa Chalaji da Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir da Sani Muhammad Chindo da Kabiru Abubakar Bulan Yaki sai kuma masu gabatar da shirin Alheri Grace Abdu da baba Yakub Makeri da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka nagode VOA daga Sani mai lengi-lengi a Yawuri sai kuma wannan sakon da ya fito daga Bala Muhammad Dambar jihar Bauchi yace assalamu alaikum VOA Hausa ina son ku mika min gaisuwa na zuwa ga Lawan mai hula Dambam da Kaltim mai kose bakin kasuwa Dambam da Isyaku Sa'idu ajiyan Dambam da Hamza Koshe Akuyam da Ahmad Kadan Girkau da Ibrahim Sallau Fagam Dambam da Sarkin Dambam Alhaji Idrisu Baffa Musa da Wazirin Dambam Alhaji Umar da Malam Musa Tingaraye Dambam yace nagode VOA ku tashi lafiya
to madalla daga Najeriya kuma bari mu tuntune na jamhuriyar Niger inda muka samu wannan sako daga Musa Malam Indu Kazawai Niger wanda yace yana so a mika mishi gaisuwarsa da sada zumunci zuwa ga mahaifiyarsa da kuma Abu Magaji Kazawai da Ibrahim Manzozo da Malam Babaye Kazawai sai Badamati mai biredi Jigwa da Umar mai pompo Kazawai Niger da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka daga jamhuriyar Niger kuma bari mu nufi kasar Ghana inda muka samu wannan sako da ya fito daga hannun Ali Sarkin Yakin Nima daga Accra kasar Ghana yace sashen Hausa na murya Amurka ina so ku mika min dubun gaisuwa da fata alheri da farko zuwa gare ku kana ina gaida Imrana Madaha Boko da Zaradin Fulasu Rijiyar Lemo da Tukur PMC Remawa da Abba Jibrin Abdulhamid da Mai Kano Jikan Malam Sharubutu da Duniya Labari Tofa
gaskiya
da Babandi Mamman Bande da Musa Malam Indo Kazawai da Comrade Sadiu Sani Dan Dogoro Allah ya sa haka ne baba da Abu Ehabu Gulani da Atiku Dan Yarbawa Barbarejo to wato wannan kamar abinda turanci suke cewa ba kuma ba fusto ba wakafi
ba sakin layi
ta ne kawai to ni ma duk inda naga dama nan nake kwana nan nake jan
buke da abinki
yawa to da Yakubu Dan Idi da Muhammad Musa Kala da Garba mai matankadi kasuwar Sabon Zango da Alhaji ba yawa ne ko
ba yawa
to da Alhaji ba yawa Roshakin da Alhaji Malam Isa Konko Melemele
koko mulimuli
tofa da Alhaji Malam Isa Koko Melemele tofa baba menene wannan Koko Melemele
koko wata abuwa ce ta Ankarawa
a ni sai ta mun kamar wata alewa mai dadi da Malo Ablekuma
haka
ita kuma wannan ita ma anguwa ce
anguwa ce eh abu
ai a ce sai na zo baba duk zaka kai ni wadannan anguwa
karrai kuwa za ka kai ki
yawa to Allah ya duna mana
amin
da Muhammadu Maftahu Jankure babawo da Yakuba mai Asik Badaraka ko aski ne ko Asik ne haka ne Badaraka to da fatar an tashi lafiya na ci karatu na gwamma
gaskiya
na karantu wannan sako
gwanni eh haka
to fa to bari mu jire baba da wannan sako da ya fito daga hannun Yakubu mai aski garin Badaraka jihar Damagaram jamhuriyar Niger yace gaiso fata alheri zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa ina so a gaida min abokaina kamar Rade mai caji Badaraka da Sanusi Madatai da Mamman Sani Dauda da Yaro Buniya garin Malam da Gali Mamman Ibra da Ali Sarkin Yakin Nimawa da Nazibi Ibrahim Rigar Malam Shagari da masu sauraro na birni da karkara da ku kanku masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce da fatar an tashi lafiya
mun gode I'm not afraid of the dark.
kai ne ka tawo mana da kunshin alheri
to yau kin bani gari kenan
yau baba na baka gari
to
amma kafin ka tambaye ni garin da nake so
to
bari mu in kara ita da wannan sako domin masu sauraro a kullun suna tambayan lambobin nan namu na waya salula da zasu iya kira ko kuma su bar sako to lambar dai ta wannan waya ta ai ba kira ba dai kai
to rubuto sako
yawa wannan waya ta rubuto sako to lambar dai ta abare huce ita ce alamar nan ta daya sai kuma 2-0-2-5-5-5-7-2-6-2-2-5-5-5-7 a turanci ana cewa +1-202-255-5796 to da fatar an samu wannan lambar idan aka aiko da sakonni in kuna da labarai ma za ku iya rubutowa ta wannan dandali kamar yadda muka faɗa waya ce ba ta hannu ba saboda ba yawo ake da ita ba zama take tana jira a shiga office a dauke ta in an kira ba mai dauka
haka
to madalla to na baka gari baba
to shike da tunda kin bani gari yau ni ma
na baka kuma su
to shike da amma zan zo da ke America ne gaba daya yau garin a America muke wato wai wani jami'i ne anan America ya ga wani anan America ya ga wani dan India
to ba
na ɗan Indian nan masu bin addinin Sikh kin gani kin gansu da nadi na rawanin wanda ki gansu da gemu haka san bari to shi ko wannan jami'in yana ganin wannan dan Indian sai ya ga yana cin abinci da rana sai ki ikon Allah da ya kalle shi yace sa I wonder you are eating in the Ramadan. Sai yana mamaki wato abin da yake nufi ina al'ajabin kana ci abinci
da ana azumi ga wani
ana azumi kuma kana ci abinci da rana tsaka sai shi wannan mutumin da ya kalle shi wato yana so ya gwada mai shi fa ba musulmi bane sai ce sorry I am sick ni san mutum da kuma yaji an ce bai am sick wato ba ni da lafiya kenan
ya ɗauki tsohon bashi da lafiya amma shi kuma wacce yana
ya da nufin ni ɗan addinin Sikh ne
ga
asalin shi yawa sai wanda mutumin da ya kalle shi da ya ji an ce ya ce bai am sick ya kalli ɗan India sai ce okay I wish you speedy recovery. Na muka fatan samun lafiya cikin gaggawa. Nan da nan dan India ya fara rarraba idanu sai ka ce zai dauki abinci abin da yake ci ya azama wannan jami'in. To shi ne wai ake tambaya idan mutum ka samu kanka irin haka kai ga abin da kake nufi sannan kuma ga abin da aka dauka kana faɗi ya mutum ke da zai kare musamman cikin wannan wata. Ya
ce kuma shi ne kuma azumi ya lallaka shi.
Eh wallahi.
Ba ya son dogo magana.
Wallahi.
Gashi ya tara da tsada.
Eh.
Ya tara da tsada.
Je I am sick wato ni dan addini sick. Ya
ce to Allah ya baka lafiya.
Amin eh haka aka ce mun kuwa ya zama rigima.
To ni na goma ni Amuel. Amuel.
To jike da wato ki era addini Amuel ne. Ni ma haka dan addini Amuel ne. I'm not sick.
To ni Amuel. To ni Amuel na goma na ka ba da bajin da ka gaba da zan su bi da ka tilin da gafirki da yanzu a madadin.
Baba ya goma kiri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Yeah.
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter don sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya, shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.